sanarwar da ta fito daga ofishin gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Umaru Jibril da dauke da hatimin kakakin gwamnatin jihar Yohana Matias ta ce dakatar da shugabannin karanan hukumomin Yola ta Arewa Mahmud Mamman Abba da na karamar hukumar Lamurde Ibrahim Zanzo na tsawon makonni 6 wanda ya soma aiki nan take na zuwa biyo bayan shawarar da majalisar dokokin ta bayar wa gwamnatin jihar don kwamitin sauraron koke-koke ya sami damar gudanar da binciken kokon nazarmiya da kuma ketin tsarin gudanarwa na kananan hukumomi wadda wasu mutane 7 suka mika a gabata. Honorable Sunday Peters mataimakin kakakin majalisar dokoki kuma shugaban kwamitin yada labarai yayi bayanin korafe-korafen zarmiya da ketin tsarin gudanar da harkokin kananan hukumomi kamar yadda doka ta 28 sashi na 2 ta tanada
kudi wanda aka turo daga ministry of local government da ya kamata ya tura zuwa cikin asusun local government amma suka ce ya tura zuwa asusun shi ne ba tare da sani shi ba ya fara kashe wannan kudi sanan sun kima shi kuma akan magana take ne na local government kafin nan take tuyo shi da wani da dole ɗan majalisa shi take ci shi ba kiman shi akan cewa akwai ni kwamila da yayi dan da ya shafi aikin ruwa ya ba wani company wanda company kuma tana da alaka da shi
a kimance kaman nawa ne kudin nan da ake magana kuma ko ka iya tunawa da sunan company
shi chairman na Lamurde akwai kuka ga shi ga dukkan executive secretary wata biyu da wuce ya ce ranka da wance ana kubirawa ana ja akan cewa ya bayar ya ji dole za su yi appointing da chairman ba in chairman ba shi da wani cikakken iko a doka a executive secretary na UDG da ta gwamna ne ke yi appointing na shi ba daga local government
batun da lawyer mai zaman kansa kuma dan radin ƙarewancin dan adam barrister Sunday Wagira ya ce ya saba wa dokar kasa saboda shugabannin karanan hukumomi zababbu ne kamar yadda gwamnonin jihohi suke
dakatarwa bata taso ba dan akwai laifin jini wanda ake ganin ya saba dokokin sa dole ne a kafa komiti wanda za su bincike shi sannan a dakatar da dakatarwa din shi ne kafin shi da laifin ya kai kuma shi a rubuta wa shi alkalin alkalai ya kafa komiti na amintattun jama'a a karamar hukuma amma yanda aka yi aikin kama karya ne wanda kuma gaskiya ba ta da wurin zama ba ta da madafa a demokradiyya
an share sama da wata 9 ana sa'in sa tsakanin bangaren kansuloli da na shugaban karamar hukumar Yola ta Arewa lamarin da ya kazance har suka rika yi wa juna toro tsilili da ya jefa 5 daga cikin kansulolin cikin garari da hukumar nan ta yaki da zarmiya da cin hanci ta EFCC kokarin da nayi inji ta bakin shugaban karamar hukumar Yola ta Arewa Mahmud Mamman Abba da Buratin Zanzo na karamar hukumar Lamurde bayan na aike musu da sakonnin karta kwara da kuma amfani da wayar salula ya shitura Salusi Adamu, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola, Jihar Adamawa, Najeriya.